To sashen Hausa ne fa na muryar Amurka yake magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Mania FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka da fatan mun yi lafiya. Usman Ahmad Kabara ne da Nazir Ahmad Hausa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington dake gundumar Columbia a cikin shirinmu na la'asariyar yau. Lahadi 16 ga watan Afrilun shekarar 2017 da farko bari mu fara da labaran duniya amma kamin su.
Kasar Koriya ta Arewa ta kaddamar da gwajin makami mai linzami da basu yi nasara ba a yau Lahadi. Yan kasar Turkiya na kada ƙuri'ar raba gardama domin maida shugaban kasa mutum mai cikakken iko don fita daga tsarin zaben Prime Minister na tsarin ƴan majalisar dokoki. Dubban mabiya addinin Kirista ne suka daurewa bincike da kuma shingayen tsaro da aka kafa a dandalin St Peter Square wanda aka cika shi da furanni domin bikin Easter a yau.
To za mu ji a cikin cikakkun labarai an jima kaɗan. Masu fashin baki na ƴan Najeriya suna ganin cewa wasu miliyoyi da aka samu a Lagos hukumar kuma leken asiri TNI ta ce nata ne anya kuwa akwai fasake.
Babu cikakkiyar alaƙa tsakanin ɓangarori daban-daban na tsaro na ƙasa. Kuma wannan yana nuna cewa hukumar na raina hankalin ƴan ƙasa.
To wannan maganar tasu da suke ya kamata su kansu a hukunta su saboda ba ma ya kamace ne da a ce wai kuɗin su bane ba ma a wurin.
To sai mu ce sai a yi dakon wannan rahoto. A jamhuriyar Niger kuwa shugaba Muhammadu Isufu ne da ya gana da shugabannin ɗaliban ƙasar wanda suka samu saɓani. Shin menene makasudin wannan ganawa tasu?
Saboda a ce an shafe kuka yan makaranta duka na gida da wannan awoce shi ne biyan albashin yan makaranta da aka tsaisuwa za a buɗa shi bancin shi wannan sabon ƙuduri sabon takarda da wannan minista mai kula da karatu mai zurfi ya ɗauka mun tambaya da shugaban ƙasa a samu a jaye wannan takarda.
To kuma muna ɗauke da rahoto daga birnin Jos a Najeriya kan bikin Easter sannan akwai maimaicin shirinmu na duniyar Amurka. Yanzu dai bari mu fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Kasar Koriya ta Arewa ta kaddamar da gwajin makami mai linzamin da basu yi nasara ba a yau Lahadi, duk da irin gargadin da Amurka ta yi na cewa za ta ɗauki tsauran mataki sakamakon irin wannan ganganci wanda ya haɗa da amfani da ƙarfin soja idan da dama. Kabare da kwamandan sojin Amurka da ke yankin Pacific ya bayani ya ce makami mai linzamin Koriya ta Arewa ya fashe kusan nan take a yayin da aka harba shi a kusa da tashar jiragen ruwan yaƙi masu nutso a ruwa ta Koriya ta Arewa da ke Simpo a yankin kudancin Hamgyong a gabar tekun gabashin ƙasar. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence da ya isa Koriya ta Kudu a yau Lahadi domin tattaunawa akan tashin hankalin da ke tattare da shirin makamin kare dangi da kuma na makami mai linzami. An yi masa bayanin gwajin da bai yi nasara ba kuma ya yi magana da shugaban ƙasa Donald Trump kamar yadda ma'aikatan fadar White House suka ce. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ba da bayani a rubuce bayan gwajin inda ya ce shugaban ƙasa da mataimakansa na sane da gwajin makamin na Koriya ta Arewa da bai yi nasara ba, babu wani ƙarin bayani da shugaban ƙasa zai yi akai. An ba da rahoton gwajin makami mai linzamin na yau Lahadi da mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya bane wanda ake walakabi da ICBM a takaice, wanda Trump ya yi gargadin ba za a barin a harba shi ya faru ba domin zai kara wa Koriya ta Arewa damar matsawa kusa da bukatar su ta mallakar makamin kare dangin da zai iya barazana ga tsaron Amurka kai tsaye. Yan ƙasar Turkiya na kada ƙuri'ar raba gardama domin maida shugaban ƙasa mutum mai cikakken iko don fita daga tsarin zaben Prime Minister na tsarin ƴan majalisar dokoki. An bayyana zaben dai a matsayin zaben da ya fi kowane zabe muhimmanci cikin shekaru 84 na shekarun tarihin ƙasar. Zaben raba gardamar da ya raba ƙasar da magoya baya da kuma masu suka waɗanda suke kallon ƙasar za ta shiga cikin haɗari a nan gaba. A yankin Karikoy da ke Istanbul ana gudanar da zaben cikin sauri da kuma kazar-kazar tun da aka buɗe rumfunan kaɗa ƙuri'ar. Wani mutum ya bayyana cewar na zaɓa a'a domin babu wani abu makamancin haka a tsarin mulki na duniya kamar wanda suka gabatar mana a yanzu. babu ma'ana ta tarayya a cikin sa ba demokradiya bane babu komai a ciki a ce an tattara karfin mulki akan mutum guda misali idan wannan shugaban kasar tamu mutumin kirki ne na gaba fa ya ƙara da cewa kowa zai iya amfani da wannan damar ta mummunar hanya yankin kada kawai dai a aladance yanki ne da masu adawa da shugaban kasar Tayyip Erdogan wanda yake kan gaba wajen campaign din samar da canjin wata mata da ta kada ƙuri'a ta ce na kada ƙuri'a ne domin a bana son mulkin ya zama a hannun mutum guda koda kuwa yana aiki ko baya aiki sosai domin duk da haka muna da ƴan majalisu da ma'aikatan shari'a da masu yanke hukunci da mulki masu zaman kansu ina buƙatar irin wannan mulkin ya ci gaba a ɗaya bangaren kuwa akwai masu son ganin an canza tsarin kundin mulkin wani mai zabe ya ce na zabe eh domin amfanin ƙasa ta Erdogan ya matsu a yi gyaran tsarin mulkin domin samun damar tafiyar da gwamnatin cikin tsari wanda zai bai wa Turkiyya damar fuskantar matsalolin yaƙi da ƴan ta'adda da kuma jan ragamar tattalin arziki. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka HR McMaster ya isa Kabul a yau Lahadi domin tattaunawa da shugabannin Afghanistan akan harkokin tsaro da kuma duba yanayin dakarun Amurka da ke ƙasar. Ziyarar McMaster ta biyo bayan kiran da komandojin sojin Amurka suka yi akan ƙarin dubannan sojojin Amurka akan sojoji 8400 da ke Afghanistan a yanzu haka domin karya lagon har-haren ƴan kungiyar Taliban. Shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya karɓi McMaster a Kabul inda yayi masa godiya bisa ci gaban tallafin da Amurka ke baiwa Afghanistan. A wani gajeren bayani da fadar gwamnatin kasar Afghanistan ta bayar a rubuce bayan tattaunawar ta ce Ghani da McMaster sun tattauna akan dangantakar da ke tsakanin kasashen guda biyu da suka shafi harkokin tsaro, yaƙi da ta'addanci da kuma farfadowa da kuma gina ƙasa. Mataimakin shugaban sojin kasar Afghanistan General Murad Ali Murad ya tabbatarwa da manema labarai cewar McMaster ya haɗu da takwaran aikinsa Hafnif Atmar bayan saukarsa a Kabul. Murad ya ce ziyarar babban jami'in na Amurka ta nuna irin ƙarfin da dangantakar da ke tsakanin Amurka da Afghanistan ta kawar da maƙiyansu wato ƴan ta'adda. Dubban mabiya addinin Kirista ne suka daure wa bincike da kuma shingayen tsaro da aka kafa a dandalin St. Peter's Square wanda aka cika shi da furanni domin bikin Easter da kuma addu'a ta Papa Roma Francis ta shekara-shekara. Bayanin na Easter mai taken Urbi et Orbi, wato zuwa ga birni zuwa kuma ga duniya baki daya. Kiristoci a fadin duniya na bikin na Easter a yau Lahadi, ranar da suka yi imanin cewa Yesu Almasihu ya tashi daga mutuwa. Wannan ita ce rana mafi tsarki a kalandar Kiristoci. Bikin mabiya ginin Kirista na Easter biki ne da yake jujjuyawa, yana zuwa ne akan ranaku daban-daban a kowace shekara. Cocin mabiya addinin Kirista na kasashen yamma na bikin Easter ne a duk ranar Lahadi da ta biyo bayan cikar wata bayan rana ta daidaita da tsakiyar duniya, wanda ake kira a turance vernal equinox. Amma wannan shekarar ranar da ƴan ɗariƙar Roman Catholic da kuma na Protestant suke bikin Easter ya zo daidai da na cocin da ke bin daddaddiyar aƙidar Kiristanci ta Orthodox. Akasari bikin Easter na zuwa ne sati guda tsakanin juna, saboda cocin Kiristoci ta ƙasashen yamma na amfani ne da kalandar Gregory, a yayin da mabiya addinin Kiristanci na gabashin duniya ke amfani da tsohuwar kalandar Julian. Easter dai ita ta kawo ƙarshen sati mai daraja wanda yake sati ne kafin mutuwar Yesu Almasihu, wacce ta hada da ranar Alhamis, wato ranar da Yesu Almasihu ya ci abinci na ƙarshe da mabiyansa. Satin mai daraja ya kuma hada da ranar Juma'a, wato ranar da aka gicciye Yesu Almasihu.
To, labaran duniya kuka saurara daga bakin Nazir Ahmad Hausa daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington. Masu fashin baki da kuma ƴan Najeriya na ci gaba da sa ayar tambaya game da cewa miliyoyin dalolin nan da aka kama a wani gida a jihar Lagos da ke Najeriya, hukumar leken asiri ta NIA sun ce fanasu ne. To, ga rahoton baban gida Jibrin.
Yanzu haka dai allura na neman tono garma game da wannan kudade na biliyoyin naira da hukumar EFCC ta ce ta kama a wani gida da ke nan Lagos, bayan da hukumar NIA mai leken asirin kasashe ta Najeriya ta ce wai kudaden nata ne. Gwamna Ayo Dele Fayoshi na jihar Ikiti ya ce abin ya bashi mamaki yanda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa za ta ce ta kama wayannan makudan kudade, sannan wata hukuma ta gwamnati ta buɗe baki ta ce nata ne. kuma ba tare da gwamnatin Muhammadu Buhari da ke ikirarin yaki da cin hanci da rashawa ta ce uffan ba gwamnan na Ikiti wanda yayi suna wajen sukar gwamnatin na Muhammadu Buhari ya ce kalaman na hukumar NIA ya tabbatar da zargin da suke yi tun farko cewa babu wani yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin APC ke yi illa yaki da yan adawa da neman mayar da kasar mai jam'iyya guda ɗayar tilo to koya masana harkokin siyasa da na yau da kullun ke kallon wannan badakala Dr. El Harun Muhammad mai sharhi ne kan harkokin siyasa da kuma kasa da kasa to sai dai kuma a yanda ake ci gaba da saurare da kuma kallon wannan badakala su ma talakawan kasar sun fara nuna shakku da kalaman hukumar ta NIA hukumar da aka dade ba a ji duriyar ta ba a fagen tsaron Najeriya
ya ba mu gansu da wannan bayani ba saboda ba su da wata hujja hujjar da suke bada akai ba hujja bace ba saboda bai yiwa a ce an samu wannan kudin amma kuma babu wani jami'in ma'aikata a gurin yanda yake tsaron kudin dan haka wannan magana tasu da suke bada ba hujja bace ba kuma akwai renin hankali da kuma renin wayo da suke ma gwamnatin saboda suna dokar salon da aka doka ne magance cin hanci da rashawa tamkar wani abu ne wanda ba da gaskiya ake ba to wannan magana tasu da suke ya kamata su kansu a hukunta su saboda sun cinjinci a hukunta su maganganun da suke ba ma ya kamace ce ne da a ce wai kudin su bane ba ma a wurin
yanzu dai abin jira a gani shine matakin da fadar shugaban kasa za ta dauka na shawo kan wannan lamari tuni dai ita ma gwamnatin jihar Rivers ta ce wayannan kudade da hukumar ta EFC ta kama a Lagos da kusan naira biliyan 13 kudadanta ne da take zargin tsohon gwamnatin jihar kuma na hannun daman shugaban kasa Muhammadu Buhari wato ministan sufuri Mr. Rotimi Amechi ya wawure a lokacin da yake gwamnatin jihar ta Rivers dai kokarin jin ta bakin mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin yada labarai Malam Garba Shehu ya citara ta wayar salula baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos
to a jamhuriyar Niger kuwa shugaba Muhammadu Isufu ne ya gana da shugabannin daliban kasar biyo bayan zanga-zangar da ta sanadiyar mutuwar mutum daya Sulam Muminin Barma ya aika mana da wannan rahoto daga can
wannan shine karan farko da shugaba Isu Muhammadu ke ganawa da shugabannin kungiyar dalibai ta kasa tun bayan dauki ba dadin da aka yi tsakanin dalibai da jami'an tsaro a farkon wannan mako sakatare janar na kungiyar dalibai ta USN Usaini Sambo ya bayyana cewa shugaban kasar ta Niger ya yi musu alƙawarin shawo kan wannan rikici da ya sanadiyar mutuwar wani dalibi guda
cikin alƙurkan suka doka za a bude campus universitar ta Nyamai da Maradi abin da wani suka yi wannan kashin gilla in Allah yarda da kwanaki masu zakwa za a sa komite na enquete saboda a san wane ne ba da izini da an kai wannan kashin gilla abokan namu da aka kama suna da za an kai su gidan yari in Allah yarda kwanaki masu zakwa za a sake su
a yayin wannan tantaunawa shugabannin kungiyar ta USN sun dauki alƙawarin jan hankulan shugabannin rassan kungiyar ta dalibai a yankunan kasa dan ganin sun janye matakin kauracewa ajin karatu da suka dauka a washegarin zanga-zangar ta 10 ga watan Afrilu
ina kira da kuda ɗan makaranta nace kwanaki masu zakwa zamu koma biskan fagen karatu zamu zamnawa saboda mu ci gaba da tattaunawa da gwamnati saboda a ce an sha hukuka yan makaranta duka na gida da wannan awoje shine biyan albashin yan makaranta da aka saisuwa za a buda shi bancin shi wannan sabon kuduri sabon takarda da wannan minista mai kula da karatu mai zuri ya doka mun tambaya da shugaban kasa a samu a jayi wannan takarda in ba shi ba in alƙulkan da aka doka mana in ba a cika su ba za ku gani zamu komowa tsimi tsayin daka saboda a ce dan makarantar Niger duk inda shike ya samu ya shiga cikin hakkin nashi.
Masu kare hakkin jama'a sun yaba da wannan yunkuri na shugaba Isuhu saboda a cewar su yin hakan zai kawo ƙarshen kikikakar da ke tsakanin dalibai da wasu makarraban gwamnatin ta Niger. Malam Dambashi son Allah shine shugaban kungiyar farar hula ta Kadet.
Banci an yi wannan abin. Mutane suna cikin juyayi, suna cikin bakin ciki, suna cikin ceya sun tunda Allah waje da abubuwan. Sai mun kaga wasu sun hito da riga iko, suna kwatamta abin da ba a yi ban wajen minista uku sun kai to sun kai maganganu. Mai ka tsaka bincika sai ga maganganun suna saba juna. Muna hasashen da yalla abin zai yi, kuma muna addu'a Allah shi bashi ƙarfin gwiwa. Duk wanda ya zama tuya sa hannun shi cikin wannan abu na ta'asi da an kai Niger da yan Niger da Elokol Niger to ya kamata shugaban kasa shi doki kulkin shi na ƙarhi duk wanda adda hannu ciki shi kai shugaban kotu sanda iko ta buke shi.
Shugaban kasar ta Niger ya umarci Prime Minister Birjira Feni ya gaggauta tantaunawa da wakilan ɗaliban kasar a kebance kafin daga bisani ya sake ganawa da su a karo na biyu domin ya tabbatar wa kansa cewa komai ya kama hanyar tafiya yadda ake so domin dorewar karatu a wannan kasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a birnin Jos kuma a jihar Filatan Najeriya, wakilinmu Zainab Babaji ta aika mana da rahoton yadda bikin Easter ke gudana.
Mabiya addinin Krista a fadin duniya sun gudanar da bukukuwan tunawa da mutuwar Yesu Almasihu da tashinsa. Irin waƙoƙi kenan da al'ummar Krista suka rika rerawa a lokacin gudanar da bukukuwan Easter. Reverend Matthias Kutai ya bayyana mun cewa Easter lokaci ne na nuna kauna.
Easter lokaci ne da a cikin Ecclesia an kebe domin tunani da kuma bimbinin zuwan Isa Almasihu domin ya mutu. An sa wannan lokacin domin mu yi bimbini mu yi tunani. Ai ya zo ya mutu ya kawo mana ceto. To domin haka mukan zauna mu yi tunani domin ya karfafa mu a cikin rayuwar mu na Krista.
To waɗanne halaye ya kamata Krista su nuna musamman a wannan lokacin Easter da kuma ma nan gaba har iya rayuwarsu?
Eh, daga nan ya kamata kowane Krista ya zauna a cikin ƙauna da kuma zama mai nuna alheri da kirki a cikin mutane a kowane lokaci, ya zama kuma mutum mai cikakken ibada da tsoron Allah a cikin kowane abin da zai yi.
Ko me lokacin na Easter ke nufi ga al'umma?
Sunana Lucy Kura, and Easter a gare ni babban abu ne domin shine ceto na. Ma'anan shi gare ni shine na samu ceto ta wurin mutuwa da tashiwansa. Tashiwansa ne bani nasara yau. Ina iya yin farin ciki, ina iya yin dariya cikin dukan yanayi. Duka Krista ya kamata muradin zuciya kuma da tunanin zuciya shine a san cewa wannan babban lokacin da Ubangiji ya yi mana ceto ya zama abun bishara ne ga kowa, kuma ya zama haske ga kowane mutum wanda zai iya shaida shi a cikin littafin Matta sura 5 ayanin ta 16 yace mu ne haske, wanda kuma idan mun a cikin rayuwar mu shine za ga wannan hasken da zai haskaka ya shaida mutuwansa da tashiwansa.
Wata kenan ke bayyana manufan Easter a gare ta da dukkan jama'a. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga maimaitin shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa wata jiha a nan Amurka na gab da fara samar da ilimin kwaleji ko kuma jami'a kyauta. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo, Allah Libo sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Jihar New York da ke nan Amurka ta amince da wani ƙuduri da gwamnan jihar ya gabatar mata na samar da ilimin kwaleji kyauta ga ɗaliban jihar a tsawon shekaru hudun da ɗaliban kan kwashe domin kammala karatunsu. Aƙalla iyalai kusan miliyan ɗaya ne za su ci gajiyar wannan shiri, wanda tuni aka fara shirye-shiryen aiwatar da shi. Wannan shiri ya samo asali ne tun a lokacin yaƙin neman zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara, inda masu kada ƙuri'a suka yi ta kira ga 'yan takarar shugaban ƙasar ta Amurka da su samar da damar baiwa ɗalibai ilimin kwaleji ko na jami'a kyauta. idan ko har wannan shiri yakan kama an yi kiyasin zai rika lashe dala Amurka miliyan 150 a duk shekara wajen biya daliban kudaden makarantun su. Teresa Lafati da Nick Kell daliban jami'a ne ko kuma college a kuma irin tasu fahimtar wannan shiri ne da ya kamata a samar da shi a duk fadin Amurka ba jihar ta New York kadai ba.
We shouldn't have to bend over backwards and literally be
idan aka kaddamar da wannan shiri ba sai mun wahalar da kanmu kamar bayi ba wajen biyan makudan kudaden makaranta na fitar hankali.
The brain can't even comprehend how much it is.
Of all my friends that either live in England
kasancewar karatu ba shi da tsada a Ingila da Faransa da sauran kasashen Turai. Abokanai na dake karatu a can sun samu damar yin karatu. Karkari a ce su biya haraji mai yawa amma anan Amurka an mayar da batun ilimi tamkar hanyar neman kuɗi.
Versus here where it's almost a for the most part a for profit model.
Sai dai wannan tsari na samar da ilimi kyauta ga daliban college da na jami'a a jihar ta New York. Tsari ne wanda daliban da kudaden shigar iyayensu ya haura dala 125 a shekara ba za su ci gajiyar wannan shiri ba. Hakan yasa wata daliba da ake kira Zaina da mahaifiyarta Farida Sharif suke ganin akwai buƙatar a fadada shirin ta hanyar ƙara yawan kudaden da iyaye ke samu.
I would kind of hope in future at least
ina fatan nan gaba za su ƙara yawan kuɗin da iyaye ke samu domin mu samu damar cin gajiyar shirin saboda yanzu ha kuɗaɗen da muke samu na bashi da muke biyan kuɗin makaranta sun sa ana bin mu bashi har dala
200,000. It kind of puts me in a tough spot. Yes, I'm a
kuyacin hali. Na so da a ce zan iya zuwa makarantun da mutum ba zai biya kuɗi ba. Saboda kuɗaɗen tallafin da nake samu daga wasu makarantun ba sa isa har da rufe gibin kuɗaɗen da nake buƙata.
To sai dai yayin da jihar ta New York ke shirin fara aiwatar da wannan shiri, masu shukar wannan tsari sun ce shirin zai tatike kuɗaɗen jihar sannan ba zai dore ba. Kamar da sakatariyar ma'aikatar ilimin Amurka Betsy DeVos ta faɗa a lokacin da ake tantance ta a gaban kwamitin majalisar dokokin Amurka, inda ta ƙara da cewa ai rayuwa babu abin da ake samu a kyauta. Idan dai aka fara aiwatar da wannan shiri a birnin na New York, kowane ɗalibi da za a ɗauki nauyin karatunsa zai laƙume kusan dala 800,000, kwatankwacin naira miliyan 300,000 a duk shekara, wanda hakan zai sa jihar ta New York a matsayi na 12 a jerin jihohin da ke da karatu mai rahusa a Amurka. Amma kuma duk da haka wannan tsari da ake so a fara aiwatarwa ba zai dauke wa daliban ɗawainiyar biyan kudaden ɗakin kwana ba da kudaden littattafai da sauransu. Sannan daga cikin ƙa'idojin wannan tsari ana so duk wanda ya ci gajiyar wannan shiri ya zo na abin nan na New York ya yi aiki idan ya kammala karatunsa. Tamkar irin tsarin nan na ba ni gishiri in baka manɗa. To a ɗaya ɓangaren kuma hukumomin Afghanistan sun ce makekin bom ɗin da Amurka ta suke jiya akan wata maboyar 'yan ƙungiyar IS a ƙasar ya halaka mambobin ƙungiyar 36 kana ya ɓarnata makaman ƙungiyar da dama. Wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar ta Afghanistan ta fitar a ranar Juma'a da ta gabata ta nuna cewa babu wani farar hula da ya jikkata a harin. An saki bom ɗin ne a daidai wata maboyar 'yan ƙungiyar ta IS da ke arewa maso gabashin London Nangarhar a ƙasar ta Afghanistan. Shugaban kasar Ashraf Ghani ya ce an kai wannan harin ne da haɗin gwiwar jami'an tsaron ƙasarsa. Wannan hari da Amurka ta kai Afghanistan na zuwa ne kusan lokaci guda da shugaba Donald Trump ya gargaɗi Koriya ta Arewa da kada ta kuskura ta yi wani gujin makaman nukiliya yayin da za ta yi wani babban bikin hutu a ƙasar. Sai dai tuni Koriya ta Arewa ta mayar da martani ga Amurka a wata hira da kamfanin dillancin labaran Associated Press da ministan harkokin wajen ƙasar Hansel Ryle. Idan Amurka ta yi gangancin amfani da ƙarfin soji a kanmu, za mu mai da martani da irin namu hare-haren. Ministan harkokin wajen na Koriya ta Arewa ya kuma zargi shugaba Trump da neman tsokana da irin sakonnin Twitter da yake wallafawa a shafukansa. Yanzu dai lokaci ne kaɗai zai bayyana me wannan takaddama ta nuna yatsa za ta haifar. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Sakon farko ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin Dango Saudan Latu da Kabiru Abubakar Bulan Yaki. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Zahiri muna goyen bayan fadi tashin da shugaba Buhari ke yi na san dora Najeriya akan turba ta gari. Da fatan Allah ya dafa masa akan wannan kyakkyawar aniya tashi amin. Sai kuma Ahmadu manager daga Bauchi yace muryar Amurka ku bani dama in nuna goyen bayan ƴan Najeriya ga shugaban riko na hukumar EFCC Ibrahim Magu. Tabbas mu ƴan Najeriya mun gamsu da yadda hukumar EFCC ke ci gaba da gudanar da ayyukanta. Samawa matasa ƙarin ayyukan yi a Najeriya shi ya kamaci gwamnati ta yi a yanzu. Sako daga Inusa Tankubani Mbaka a jihar Niger da safar Rao Hakilu Zamani Almajirawa Malumfashi. Shi gwamnati cewa yayin kasashen duniya ya kamata ku gaggauta hada karfi da karfi a wuri daya wajen dakile ƴan ta'adda duba da ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya suna kuma hallaka dimbin jama'a. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Shi gwamnati cewa yayin hakika mu talakawan Najeriya muna son gwamnatin Najeriya ta yi amfani da kudaden da ta kama a garin Lagos domin bunkasa tattalin arzikin Najeriya ganin yadda mu talakawa muke fama da tsada rayuwa sanadiyar tabarbarewar tattalin arzikin Najeriya. Sako daga Salim Abubakar Imam Jinger shugaban kungiyar muryar talakarishin jihar Plateau da Balan Vice direban tanka Jos. Wannan ku yace fatan alheri ga ma'aikatan sashin Hausa. Babu shakka hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC a tarayyar Najeriya ta cancanci yabo bisa kyakkyawar aniyarta na bankado badakalar kudaden talakawa da wasu baragurbin shugabanni ke yi. Dan haka mu al'ummar Najeriya mun yaba da yadda kike gudanar da aikinki da fatan zaki ƙara himma gami da yin aiki ba sani ba sabo ga duk wani mai yin zagon ƙasa ga dukiyar bayan Allah. Ta hannu guda kuma muna fatan gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari za ta rika amfani da ire-iren waɗannan kuɗaɗe da hukumar EFCC take kwatowa ta hanyoyin da suka dace domin ta haka ne zamu gamsu. Wasiƙa daga Husaina Abba Dambam dan kishin Najeriya ƙaramar hukumar Dambam da Muhammad Musa Dambam young guy da Baba Isa Dambam ku tashi lafiya. To kafin mu karkare shirin kuma bari mu je ga Nazar Ahmad domin mu ji labarai amma fa a takaice wannan karan.
Mutane da dama a Amurka da ke kalubalantar shugaban kasa Donald Trump sun ce ya kamata ya bayyana takardunsa na haraji a fili kamar da kowane shugaban kasar Amurka ya yi fiye da shekaru 40 a baya. Mutane da dama sun yi zanga-zanga da suka yi walakabi da tattakin haraji a birane fiye da 100 a fadin Amurka domin nuna rashin jin daɗin su bisa kin bayyana takardun harajin da shugaban ya ki. Inda suke cewa sai dai in shugaban na boye wani abu ne da baya son a gani. Trump yayi kwana daga katafaren gidansa na Mar-a-Lago dake Florida da alamun baya son haduwa da masu zanga-zangar a West Palm Beach. Biranen da masu zanga-zangar suka hadu sun hada da Washington da Philadelphia da Chicago da kuma New York. An tsare mutane da yawa a Berkeley dake jihar California yayin da masu zanga-zanga biyu dake adawa da juna suka hadu suka fara jefa kwalabe game da naushin juna. Yau da inda Trump ya shiga office a watan Janairu ya fada wa ƴan jaridu cewa mutanen Amurka ba su damu ba idan ya bayyana takardunsa na haraji ba. Masu zanga-zanga ta jiya Asabar ta nuna rashin yarda da maganar shugaban. Dubban mabiya addinin Kirista ne suka daure wa bincike da kuma shingayen tsaro da aka kafa a dandalin St. Peter's Square wanda aka cika shi da furanni domin bikin Easter da kuma addu'a ta Papa Roma Francis ta shekara-shekara. Bayanin na Easter mai taken Urbi et Orbi wato zuwa ga birni kuma ga duniya baki daya. Kiristoci a fadin duniya na bikin na Easter a yau Lahadi ranar da suka yi imanin cewa Yesu Almasihu ya tashi daga mutuwa. Wannan ita ce rana mafi tsarki a kalandar Kiristoci. Bikin mabiya addinin Kirista na Isa biki ne da yake jujjuyawa yana zuwa ne a kan ranaku daban-daban a kowace shekara. Cocin mabiya addinin Kirista na kasashen yamma na bikin Isa ne a duk ranar Lahadi da ta biyo bayan cikar wata bayan rana ta daidaita da tsakiyar duniya wanda ake kira a turance vernal equinox. Kasar Koriya ta Arewa ta kaddamar da gwajin makami mai linzami da basu yi nasara ba a yau Lahadi. Duk da irin gargadin da Amurka ta yi na cewar za ta dauki tsauraran mataki sakamakon irin wannan ganganci wanda ya hada da amfani da karfin soja idan da dama. Kamar yadda kwamandan sojin Amurka da yake yankin Pacific yayi bayani ya ce makami mai linzamin Koriya ta Arewa ya fashi kusan nan take a yayin da aka harba shi a kusa da tashar jiragen ruwan yaki masu nutso a ruwa ta Koriya ta Arewa dake Simpo.
to da takaitattun labaran shirin namu ne yanzu ya kammala sai kuma Allah ya kai mu da sassafe za a ji abokan aiki da wani sabon shirin yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausa da ya taya ni gabatarwa sai kuma ci Bahiro da Doni wanda shine ba da ubannin shirin sai injiniya mu ne Al ni Usman Ahmad Kabara ke cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amerika Washington DC.